Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Baya ga haka kuma za a iya ziyartar shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Talata 17 ga watan Disamba na shekarar 2024, shirin yau da gobe zai leka Ghana tare da wakiliyar Hauwa Abdulkarim Young Pioneer. Sai a gyara zama, a kasance tare da mu a cikin shirin namu na yau da gobe.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da wannan lokacin. Ni ce taku Hawawu Abdulkarim Yankwaniya zan ci gaba da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra, Ghana. To shirin namu yau zai duba cikakken tarihin mataimakin shugaban kasar Ghana masu jiran gado Professor Nana Opoku Ajiman, abinda ya kama daga jami'ar da ta karantar kuma ta shugabanci, da kuma abinda mata 'yan siyasa da mata 'yan kasuwa ke sa ran za su gani daga gare ta. Daga ƙarshe mu kawo Malam Musa Dankwa mu ji hasashe da zai yi akan wannan mataimakiyar shugaban kasa masu jiran gado.
Allah Ubangiji mai iko, rabuwa da duniya sai dole.
A Afirka an samu canjin yanayi mai matukar tasiri a rayuwar mata. Mata waɗanda ba su yarda a kulle su a ɗaki saboda wata al'ada ba. Mata waɗanda ba su yarda an sa musu iyaka ba. Waɗannan matar ba kawai don sun tsallake iyakar su ba. Suna gina gadoji, suna bude hanya ga waɗanda za su biyo bayan su. Suna kuma tabbatar da cewa ikon sauya al'umma yana hannun waɗanda suke da matukar tunani da masu yunkuri. Mata da suka fito daga ɗakunan taruruka suna gonaki, daga ajujuwa kuwa suna majalisu. Su ne suke rubuta labarin matan Afirka da matakai masu cike da jarumtaka.
Mai hushi da duniya wawa ne.
Making history is gratifying, but what really matters is not to be the first through the door. What matters is to hold that door open for those behind us.
Yin tarihi abin alfahari ne, amma abin da yafi muhimmanci shine ba kawai ka kasance na farko da ya shiga kofa ba. Abin da yafi muhimmanci shine rike wannan kofar a bude domin waɗanda suke baya su iya su shigo. Abin da yafi muhimmanci shine kirkirar wasu hanyoyi da za su ba wa mutane damar cimma burinsu. Wannan shine aikin da ke gabanmu nan zuwa shekara hudu masu zuwa.
That is the work of the next 4 years.
Jawabi kenan na Professor Nana Jane Opoku Ajiman. An haifi Professor Nana Opoku Ajiman a ranar 22 ga watan Nuwamba shekarar 1951 a unguwar da ake kira Komenda da ke cikin yankin Sakiya. Sannan ita malamar jami'a ce kuma 'yar siyasa. Professor Nana Jane Opoku Ajiman fitacciyar malama ce kuma 'yar siyasa daga Ghana. Ita ce mace ta farko da aka taba zaba don ta zama 'yar takarar mataimakiyar shugaban kasa daga babban jam'iyyar siyasa a Ghana, NDC. A matsayin ta na tsohuwar ministan ilimi a shekarar 2013 zuwa shekarar 2017, ta aiwatar da sauye-sauye da suka haɓaka ilimi a kasar, musamman wajen samar da makarantu a yankunan karkara da inganta horar da malamai. A shekarar 2008 ta zama mace ta farko da ta shugabanci jami'ar Cape Coast, wato UCC, abinda ya kara mata suna a ɓangaren ilimi da shugabanci. Idan ana maganar karatu da nasarori da ta samu a ɓangaren ilimi, ilimi kuwa Professor Opoku Nana Ajiman ta fara karatun ta ne a makarantar Anglican Girls Secondary School sannan ta kammala Wesley Girls High School dake cikin Cape Coast. Ta samu digirin ta na farko a harshen Turanci da Faransanci a Jami'ar Cape Coast wato UCC. Sannan ta ci gaba da samun digiri na biyu da digiri na uku a York University, Toronto, Canada, inda ta kware a bangaren adabi. Bayan dawowarta daga Canada, ta fara koyarwa a Jami'ar Cape Coast inda ta zama malamar Turanci kuma ta shahara wajen koyar da adabin Africa da nazarin jinsi. A shekara 2000 ta zama professor cikakkiya, sannan daga baya ta zama mace ta farko da aka taba nadawa a matsayin mataimakin shugaban jami'a wato vice chancellor a Ghana. Tana jagorantar UCC daga shekara 2008 zuwa 2012. A lokacin da take shugabantar jami'ar, ta aiwatar da muhimman gyare-gyare da suka shafi inganta tsarin ilimi, gina sabbin gine-ginen jami'a da kuma karfafa damar mata wajen samun ilimi a matakin jami'a. Ga kaɗan daga cikin bayanan da ta yi a lokacin da hukumar zaɓen ƙasar Ghana ta ayyana su a matsayin waɗanda suka lashe zaɓen da aka gudanar a ranar 7 ga watan Disamba shekara 2024.
What an interesting journey it has been. And you know, nobody sets out on a journey by herself or even by himself.
Abin mamaki ne sosai yadda tafiyar nan ta kasance. Kuma kun sani, babu wanda zai fara tafiya shi kaɗai ko ita kaɗai. Tafiya ce mai matukar ban sha'awa, kuma ina so in gode muku duka ga waɗanda suke nan da waɗanda ma ba su iso nan tukunna. Ina so in gode muku duka don kyawawan fatanku, don addu'o'inku, don gudunmuwarku ta hanyoyi daban-daban, da kuma don kawo mu duka zuwa wannan matsayin. Abinda kawai nake so in faɗi shi ne na gode sosai, na gode ƙwarai da abinda kuka yi. Kamar yadda shugabanni suka ce, siyasa ya ƙare, aiki da muka sa a gaba ya kusa farawa, kuma yayin da muke tafiya tare dole ne mu ci gaba tare.
Again, I want to thank you. I know this is a big responsibility.
Na san wannan babban dawainiya ne, kuma bana nufin tafiyan nan ta kasance ni kadai. Kun zama wani bangare a cikin ta duka. Jam'iyyar NDC jam'iyya ce da ke hada kowa da kowa, kuma muna nuna hakan ne ta hanyoyi daban-daban. Aikin da ya dace da ni shi ne na bude kofa, amma aikin bai tsaya nan ba. A zahiri yanzu ne ma aikin yake farawa. Zan rike wannan kofar a bude. Hanyar da aka bude kofar, haka za a bi hanyar a rike kofar a bude, don wasu su yi sha'awar shiga ta wannan kofar. Shi ne abin da nake nufi. Wannan ba matsayi ne don tallata kai ba, matsayi ne da ke baiwa wasu damar yin amfani da kansu. Wannan kasa ba za ta ginu da wani bangare na ajanda kawai ba. Sun sani sosai, kuma yana nan a fili irin rawar da muke takawa. Kuma mun amince a matsayin mu na NDC. Ina ƙara gode muku, ina dogara gare ku duka cewa duk za ku biyo baya, za ku yi aiki tukuru a wurare da kuke, kuma a ƙarshe za mu fara, za mu sa farin ciki a fuskokin waɗanda ba su da daman samun ci gaba ko kuma ba su samu cikakkiyar wani nasara. Ina sake gode muku har so da yawa, kuma ina addu'a Allah ya albarkaci ƙasarmu, ya albarkaci ƴaƴanmu.
I wish blessings on our country, I wish blessings on our children.
Bangaren rayuwarta da kanta kuwa, an haifi Professor Nana Jane Opoku Ajiman a wani gari da ake kira Komenda, wata karamar unguwa a yankin tsakiyar Ghana. Rayuwarta ta karkata ne. Ta auri mijinta mai suna Mr. Bedu Opoku Ajiman, kuma suna da ƴaƴa uku. Duk da kasancewarta shugaba mai nasara, tana nuna matukar sadaukarwa wajen kula da iyalai da kuma taimakawa al'umma. To, yanzu mun samu ɗaya daga cikin tsofaffin ɗalibai a jami'ar UCC, wadda ita har yanzu ma tana gudanar da aikinta a wannan jami'ar, domin mu ji ainihin yadda mataimakin shugabar ƙasa masu jiran gado Professor Nana Jane Opoku Ajiman ta yi mu'amalarta da mata da irin gudunmuwar da ta bai wa mata a lokacin da take shugabancin wannan jami'ar.
Sunana Sana'a Ahmed, ni staff ne daga University of Cape Coast, kuma a former student daga University of Cape Coast. Kafin na start aiki daga University of Cape Coast 2000, in the year 10th October 2000.
Wato shekara 24 kenan da kike aiki a wannan jami'ar.
Na ni da ta mu ido da ido That was in 2009. They don't contest 10th secretary, the Gassi Poly, that is Cape Coast Technical University. Amade and the Akate Cape Coast Polytechnic. She Akad Anida Itana Jowinta. She Naifira Deita. She was one of my sponsors. By Nikadeba, all the 10 executives in the die particular years to contest election. Itata sponsor. Because Amba Mungani kama she was a kid.
Amba Rukunsan kama ita meti mokong jamani. She sa kuma katafi. Duku wanda uka seya takara wanan jami a wanan lokachin. Ita ni tete mokamu kukoba.
Ya kuri ita tete nye. Mutas nye logistics kudi. Da muka contest election various. On that particular year 2009. The whole thing in the whole university and technical university in the Cape Coast in the muka samuda. Highest.
Who did the team of our number to who could have some Nasara, who could have Jamaa?
That I'm the vice chancellor of University of Cape Coast.
I can again tell Machinimi, Kwazu, Himma, wouldn't team of our Jamaa.
Then I said, they spent skin house about Amanda Sakama. She has a good listening here.
Then I saw Rara and Jamaa.
Kama kaya kaya kusa daita. Ka explain proposal ka ko abin da ke game da ita. Ka gwada mata. Ta san kama abin ya tamake ki as individual kuma tamake individuals ne ke karkashin ki. Ta duba abin nan in ki ki kai yayi miki. Ba mutane ke tare da ki kuma kuma yayi musu. Ta sa hannu. In ba ta da iko wannan kuma ta direct in ki. Take gan wani kaza me shi ya tamake ki. She sa NDC ba su yi mistake ba da suka appoint ta as vice presidential candidate. Muna san kuma da ita nan ta taimake matan Ghana.
Me kike hasashen za ta yi?
Oh, ni na san kuma gare ta proposal of human development bank na matan nan ita ta kawo. Muna san kuma
ta kirkiro wani banki na taimakawa mata kadai a Ghana.
Mata kadai a Ghana. Mata kuma da suke da yin masu yi wani abu da zai taimake su. Ita make muta muna san kuma ta champion shi kuma tana da very good human relation tana tare da ita baka samu wani matsala she da ke dai ka san kuma kana da wani abun da dey impact ke at the community ka ka kawo ta kama maka
to ya rayuwanta a jami'a an taba samun ta da wani dan tangarda haka ba ta da wani jinsin haka da ta fuskanci a school
beginning na ake saka man inda aka san kama ya zama da man aikin maza inda mace dai fita da kanshi duka akwai question mark that before appointed as vice chancellor na maganganu ya fito da yawa amma at the end of the day an zo an gane kaman mutanen da ke suka sai da ita nan duka ta stand out kaman
ita da maza sun saya a wannan lokacin
iya kuri ita ta stand out she sai aka ba ta da aka ba ta during administration ta ya baba da yawa har yau University of Cape Coast muna jin dani gare inda ita ma ta fita the next pro vice chancellor da muka samu na mace ne yanzu da muke magana kuma pro vice chancellor da ke kai na mace she ta pave way ta break wannan
jin ba da hanya
aha ta ba da hanya ya ba yanzu matan da ke University of Cape Coast na suna ya su fita wani abu ne su masu contest
sosai akwai karin bayani da zaki kanta da wanda kowa bai sani ba ke kadai kika sani saboda kin aiki da ita
abin da ke cikin ne kowa na da perception gare da ita amma yanzu da nake ma ko na ba number ta yanzu gano kika call ta ba ta doki ba da dare around 8:39 ta call ki ce oh wani na ga miss call na iya kuke ni wane ne
na gode sosai shi ne to yanzu mu duba rawar da ta taka kan ilimi lokacin da take rike da mukamin ministan ilimi a matsayin ministan ilimi daga shekara 2013 zuwa shekara 2017 karkashin gwamnatin tsohon shugaba John Dramani Mahama wadda yanzu haka yake jiran gado Professor Opoku Ajman ta yi kokari wajen sauya tsarin ilimi a kasar Ghana manyan nasarorin ta sun hada da samar da makarantu secondary ta jagoranci gina sama da makarantu 100 a yankunan karkara don baiwa dalibai damar shiga secondary ta inganta tsarin horar da malama tare da samar da hanyoyi na ci gaba da kwarewar su ta mai da hankali kan ilmantar da yara mata a fannin kimiyya fasaha da injiniyanci lokacin da aka zabe ta a shekara 2022 a matsayin yar takarar mataimakiyar shugaban kasa karkashin jam'iyyar NDC wanda suke jiran gado ta kafa tarihi a Ghana da kuma yanki na Afirka ta kasance abin kwatance ga matasa da mata da suke da burin shiga shugabanci. Professor Nana Opoku Ajimai, duk da kasancewarta a fagen ilimi da siyasa, ta shahara wajen kare haƙƙin mata da matasa. Ta gudanar da tarurruka da yin jawabi kan muhimmancin ilimi da shugabanci ga mata, tana mai jaddada cewa mata za su iya cimma komai idan aka ba su dama da goyon baya. Hakanan ta kasance mai tallafawa matasa da su ɗauki karatu a matsayin hanya mafi inganci don samun ci gaba a rayuwarsu.
Rana mai raba magowa aiki idan ta fi dogari ya waye. Mai wuji da duniya wawa ne, wawa bai san Allah karbo ba, ya bi rai ya fata.
Hajiya Fati memba ce a babban jam'iyya mai jiran gado, wato jam'iyyar NDC, ta bayyana dalilin da yasa jam'iyyar NDC ta zaɓi mace a matsayin mataimakiyanta.
Sunana Hajiya Fati, constituency executive member, East Ayawaso, National Democratic Congress into full, so into bracket NDC. Na farko muna ma Allah dubun godiya, mun roƙo Allah Allah ya ba mu nasara, shi ba mu nasara mafi da abin da muke tsammani, yasa ba abin da damu tashere mu ta alhamdulillah. Na biyu kuma muna gode ma John Dramani Mahama, da yau in the history of Ghana ya ci the first female as a vice president, bai taba haku ba, sai kan partin NDC daga Ghana. Yau John Mahama ya duba NDC da muke NDC, hidima NDC duka mata ne. Kika duba zaman gan da kanshi, 100% ki samu 90% mata, 10% maza. Yau me dai ma mata NDC da damu ci alhamdulillah. Baya duba ya duba ya ce, to na ba ku running mate. Running mate sun gana na ba ku tattanye NDC. Kan wani hanya, yau mata ke gajiya. Mace ba ta yi dafuwa ba, miji bai ci. Mace ba ta yi dafuwa ba, yara ba su ci. Kuma matan gajiyar mu, kuma sai mu je muna neman loan. Yau ka ga mace tana neman 1000 loan, sai a ce mata ta kawo wani takarda. Na tage da takarda, wani banki ma sai ce, to in kana da abin hannu ko zinare ka kawo. In bai suna da wani, ya je neme loan. Bai da shi, sai John Dramani Mahama ya ce, mace da na ba kwasan running mate na, da in Allah ya yarda ta zama vice, da Allah ya yarda ta zama vice, abin da nake son ta yi shi ne women in banking. Women in banking nan dai taimake mata ne duka, na zango muka kira shi soyayya fund. Women in banking, yau in ka je ka karbi loan, in kana neman loan ka apply, kana neman 1000 Ghana da aka kawo, ba wani interest.
Kana neman $100
at the end of the day, kai dai ka make sure ka biya, ka biya da mu kake biya, aka kuma ke doka ba wani. Amma kara interest la la la, John Mahama ya ba mace, saboda mace tattane mu. It's a first thing abin da za ta yi ma NDC kenan. Women in banking, mu duka mu ci amfani. It's a loan da za ka karbi, wani ma ce ka takardar gida, wani ya cire abin kunni, wani ya cire abin wuya, saboda yana neman loan ya duba dangi. Ya dai yo women in bank ya zo dai fabu mu da ku duka, in kai ka karbi 2000 ka use 2000 at the end of the day, kai da wani ba ku da interest, yasa kan wanga mu abu ma alhamdulillah alhamdulillah.
To a Ghana dai mata ne suka fi yawa a kasuwanni da yin ma kasuwanci, to su ma sun yi kira ga zababbiyar mataimakin shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar NDC da ta maida hankali kansu.
Ya sunan ki?
Sunana Maryam.
Me yake sayarwa?
Ina sayar da kayan spices da sobo. To yanzu haka, tunda dai Allah ya sa an yayin zabe an cire ta, ta zo lafiya, mu mata abin da muke so ne garin mu masu kasuwanci ne, kan shanin kawo kayan da mata ke kawo wa na kasuwanci, ta duba mu da kan hanyar shi, a duba a rarrage muna mu samu mu ma muka sa cinikin mu, mu ma mu samu ana sai, ta duba mu mu ma mata wannan hanya.
Ina ma jiya ke fata. Sunan
Zaliya.
Me ke sayo?
Ina sai da kakadro busheshe tanwa garlic local one.
Kotoku kina kawo daga kasashe?
Ana kawo wa ne shi sai da sanin ka shebi biya.
Kuma ke kin jima Ghana ko ba haka ba? Kin ga shugabanni da dama, to ga karin farko, mace ta zo kuma dukkan magunganun da take fadi tana magana ne kan za ta zo ta taimaka mata da matasa. Ke ana ki tunanin kina ganin wani abu ya kamata ta hankalinta ya tafi kai sosai?
Yan kasuwa, ta bari hankalinta ya zo kan mata, yan kasuwa, yan sana'a, yanda kayan ke tafiya. Da yan miya muna sayi shi lokacin John Mahama, muna sayi yan miya muna sayan miya na 12c
120
haka muke si yanzu muna sayan miya ina so hankalin matan nan ta duba mata da kyau masu sana'a yan kasuwa suka ji dadi wallahi ta ji dadi idan yan kasuwa suka ji dadi ina ta ma she mu koma India kenan domin India mace ta taba zama zamu zama garin zai zama mace kuma ta zauna kan sarauta amma in bata kula da mata ba ta samu matsala domin kayan na da tsada yan miya muna sai shi 120 yanzu yan miya 2,200,000 shi ne nake so ya duba mata don gaskiya garin ga mata ke kula da yara me shi ya samu ya ci ya sayar ya biya wanda ya saura ya duba yaran shi da shi
gana mata ke duban
maza mata ga maza ga yaran su gana dai mata suke duban yaran su da mazan su
anan ga to mata su fi yawa
maza kokari mata barin tashi sun fi maza kokari shi yasa muna so hankalinta ya koma kan mata mata masu sana'a in kuma ta bi wani kudi ne dan kadan ta bamu mu kara mu yi aiki da shi mu ta jin dadi
ita ko malama Rukayya mai wakiltar ko kuma mu ce mai unguwa mai jagorantar al'umma a unguwa a hukumance ta bayyana yadda cire mace a matsayin mataimakiyar shugaba zai tasiri a rayuwar mata sannan ta ba da shawarwari
sunana Rukayya Celia Yusuf assembly member for Nima East Electoral Area
a matsayin ki na mace me kike son mataimakin shugaban kasa ta miki wanda ake dabdaransarwa
to farko muna mata barka da zuwa kamar yanda president mama Idara ta mu mata ibari yau mata muna happy yanda ya bata as vice shugaban kasa ya gwada kamar mata yau muna ciki wanda za doki shawaran gari da mu da ana gan mace sai dai kitchen mace ba ta ta take decision ina miji magana finally ne amma yau shugaban kasa ya bar matan Ghana mun ji dadi sosai ya gwada muna kaman muna da impact cikin garin nan yau in aka zama table in za doki shawara mata voice muna cikin yau yanda ta zama mace muna da zuwanta muna so ta take make mata sosai especially matasa wanda suke cikin education a duba yanda za ta yi education su je gaba muna da single parents da ba su afford a duba yaran mata education su yau wanda suka drop out from school muna so as mace ita ta san problems da yawa a taimake su su koyi aikin hannu yau aikin hannu ko na kabi da shi ka ci abinci kamar hairdressing kamar koyon dunki kamar makeups ezuko carpentry ma mace na ya ta koyi ta ci abinci da shi don kana da aikin hannu ko ina kabi ka ci abinci da shi muna rokonta kuma iyayenmu da yau suke cikin gari yau capital ya zama musu problem kamar yanda shugaban kasa John Dramani Mahama kunna yake muna fariya da shi yanda ya tuna da mata ikawo women banking a bada kudi mata su yi aiki da shi muna yi manana jin magana kara manta da mata baya in aka zo matan kasuwa yan business at least a tuna da su ayi a ba su wanga kudi su yi aiki da shi yau gida ya zaune a samu bright future cikin zangoninmu ko cikin garinmu yau in ka duba cikin gida babaninmu ka dai ba su yawa she da iyayenmu mata kaninmu mata yayaninmu mata duka za kawo taimako sannan mu samu bright future sannan samu concrete family sannan family yayi sai ya kan kafan shi isa muna rokanta in wannan kudi ya zo ta sai kan kafanta asmati an zabe ta ni ta saya matsayin matan Ghana duka yau mata mu yi proud da ita kamar zamaninta yau mata mun san kamar yes mu ma muna cikin gari isa kata juye muna baya muna rokunta ta sai kan kafanta mu kuma mata mu yi proud da ita da ta zo vice yanda yau mata muka je gaba cikin kowane lamari asmati mata dewa na soro contest muna so ta encourage mata kowane position da namiji zai saya mace ta yi ta saya ta bamu wannan encouragement mu yi bold muna saya muna contest election position ba only for Mazar Kadiba mace na the right to contest kowani position da take su yo ita ma big example ni for kowani mace da ke cikin Ghana isa ta ba mu wannan encouragement mata mamu mu yau mu sai kan kafa mu mu san kaman mu kuma mata muna part in decision taking cikin garin mu na Ghana
mata ɗan siyasa kuma ba a bar su a baya ba sun fito sun bayyana irin nasu jin daɗi da suka yi don ganin cewa an cire mace a matsayin mataimakin shugaban ƙasa karon farko a Ghana
da sunana Jumaya Halifan na nima kusun tulayi amma for now na zama yar siyasa to ina mata dai fata alkhairin kuma abin da nake da shi da dan ce ne mu dai mun yadda da ita mun yadda kaman abin da ta ce muna za ta yi nan ta yadda yi ce sa ba wani abu da yawa bane mu dai muna so ne ta taimaki mata saboda yau mata kirke da gida mace ta samu aiki tana yi gida na dadi ehe shi sa abinda dame mu ce matanta ya hankuri ta waiwaya ta duba mata don yaran mata na zube ba aiki kin gani ko inde mace na aiki gida na dadi gida na kyau shi sa mu abinda zamu mu promises din da ta yi ma matan nan Allah ya bi bayan ta ta yi taimuna abinda tace za ta taimuna kuma mun san da ikon Allah sa ya taimuna
sunana Jumai amma sura da kowa sani atafu ne na me ni kuma branch organizer nana siyasanta alhamdulillah don tazo ta tanye mata ne tazo ta tanye mata kuma ba ta ba samu irin ta ba mata ma end this kokari mara ta tanye mata ganes har ma ta tanye maza kuma eh abinda nake so ta yi ne mata muna raban tausayi kamar yadda tace da ta tanye matan ga sai kokar ka ta saba muna alkawari ta tanye mata ko da kudi kadan 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 mata ba kowa inde kaya business ba sai kudi da yawa ba kadan da ba kan na kaya kai shi kadan kadan yayi yawa
tunzun kuma muna tare da shugaban Global Info Analytics kuma Malam Musa Dankwa mai hasashe da sharhi akan lamuran siyasa
barka da barkanka da shigowa wannan shirin
barka ka dai
dan Allah zan suka gabatar min da kanka
okay sunana Musa Dankwa ni ne CEO of Global Info Analytics
menene Global
wannan Global Info company ne da suke shanin brinkice shanin siyasa da tijariya sannan kuma da kasuwanci da sai da sayarwa
wannan zaben da aka yi don Dramani Mahama shine yayi nasara mataimakin sa kuma mace ce kana ganin zuwan tan nan ya iya kawo wani ci gaba a rayuwar tattalin arzikin mata ɗan kasuwa matasa
ina ga alama kamar na ya kawo ci gaba cikin shanin al'amarin mata da kannimin mata da suke cikin matasan da suke aikin annon su in ka duba wai aikin mata shi mata sannan kuma indai uwar ko mata na cikin position da yake da influential suna su push agenda mata na imani kaman ta kawo bambanci cikin rayin shanin mata garin in ka duba ta yi batun gender equality abin yana za yi mata kuma karare na su wurin aiki ya ba su haƙƙin da ya kamata sannan kuma ta yi batun shanin women's bank bankin da dai duba shanin mata wanga babai biyun ga is very important al-muhimmun ne cikin cigaban gari
to zama gane dai mata suke rike da kasuwanci ko ba haka ba kai da kanka ka ce kana hasashe ko kana sharhi kan kasuwanci kana ganin mata za su yi su bada gudunmuwa cikin tattalin arzikin Ghana
ina gan haka because in ka duba even duniya nan companies da ke kokarin duniyan ga wannan suke da mata cikin board su sun fi kokarin su fi wannan suke da masu zalla so akwai alama kamar indai mata na cikin abu ina zuwa gaba
yanzu me zamu saran zamu gani tunda ka zama mai sharhi ko ince bincike kan duk wani abin da ya shafi siyasa wani abu kake tunanin Ghana za ta expect take jira za ta gani cikin wannan lamarin siyasa
ina ga kamar indai gwamnatin da ke zuwa ta sa kokarin cikin shanin mata a duba cikin shanin aikin mata bankin su financing su sannan kuma ababin da ke sa mata ba su samu cin gaba cikin aikin su an yi an ci cire wannan ababin hanyar insha Allah da mu gan cin gaban mata yafi yanda muka samani
nagode kwarai
to masu sauraro da haka muka ka karshen shirin namu a wannan lokacin a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da dukkanin bakin namu na yau da wakiliyar mu Hawwa Abdulkarim Young Pioneer da wadda ta daidaita mana sauti wato Jubilee Discussion da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
yau da godin shirin su ne
I'm
Somebody